Kimanin ‘yan majalisa 115 daga cikin 15 na yammacin Afirka ne suka yi rantsuwar kama aiki a yau Litinin 9 ga watan Maris, a yayin bikin da shugaban rikon kungiyar ECOWAS Isu Muhammadu na Nishar ya jagoranta a birnin Yamai, da majalisar rokokin ƙasa Bukari Sani Zilli na daga cikin masu wakiltar al’ummar Nishar a wannan sabuwar majalisa.
Kowa ya san aikin ɗan majalisa, akwai matsaloli da dama a cikin al’ummarmu. Akwai ƙasashe da dama wa'anda yake suna so su yi abinda demokarasiya ta hana, abinda dokar ECOWAS ta hana. Kinan duk irin wannan zaman zuwa gaba, yanzu dai mun bar shugabannin ƙasa su ba da magana. Muna kashedi ga masu son su yi katsalanda bisa ga kan doka duk ta cikin wanda yake cikin ECOWAS. Muna kashedi kuma muna wuyo.
Da yake jawabin bankwana, shugaban majalisar mai barin gado Mustapha Sisalo ya bayyana gamsuwa da irin ayyukan da majalisar ta sai yawo ta gudanar a tsawon shekaru hudu da suka gabata, ko da yake har yanzu da sauran rina a kaba, in ji shi.
Aujourd'hui tout comme hier, ces attentes ont pour nom la paix et la sécurité.
Yace kamar yadda abin yake a jiya, a yau ma talakawa na jiran ganin an magance wasu tarin matsalolin da suka fi addabar su, wato zaman lafiya, tsaro, ‘yanci, kwanciyar hankali da demokradiyya, sai uwa uba batun inganta rayuwar al’ummomi a daukacin ƙasashen nan namu.
Nous avions mené cette mission délicate avec détermination.
A nasa ɓangare, shugaban rikon kungiyar Saidiyawo Isu Muhammadu na Nijar ya taɓo wasu mahimman batutuwan da ke faruwa a wannan yanki a fannin siyasa a yanzu haka, inda yake an fara samun ci gaban demokradiyya.
La décision récente prise par mon frère Yami Alassane Ouattara.
Yace ina yaba wa ɗan uwana Alassane Ouattara na Côte d'Ivoire bayan da ya janye ƙudurin tazarcen da ya sa gaba a can baya. Saboda haka ina kira ga shugabannin ƙasashen Guinea-Bissau da Guinea-Conakry su yi koyi da wannan kyakkyawan misali don kaucewa ɓarkewar rigingimu.
Nous devons nous préparer et organiser une riposte commune.
Shugaban ƙasar ta Nijar ya shawarci ƙasashen Afirka ta Yamma su gaggauta haɗa ƙarfi a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar lafiyar yankin, wato OIS, don tunkarar cutar nan ta coronavirus da ke ƙara yaɗuwa a sassan duniya.
Et la pandémie de la pneumonie liée au coronavirus COVID-19.
Batun tsaro a yankin Sahel da yankin tafkin Chadi na daga cikin matsalolin da kungiyar Saidiyawo ke faɗi tashin ganin ta magance, kamar yadda yake rubuce a wata ajandar shekaru hudu. Saboda haka sabuwar majalisar dokokin da ke matsayin ta biyar a tarihin wannan yanki ke da alhakin kullo da shawarwari a ƙarshen wannan zama na tsawon kwanaki biyar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.